barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Abu naka aka ce maganin a kwabe ka. Kuma yau a cikin shirin yanayi da muhalli zamu mai da hankali akan yadda takin zamani yake gurbata kasar noma da kuma sabbin dabarun noma mai tsafta, kamar yadda Professor Murtala Badamasi na cibiyar dabarun noman rani musamman a kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya sheda a cikin tattaunawar da nayi da shi.
Wannan taki yazo mana muka karbe shi hannu biyu muka dinga afka gonakin mu. Yanzu mutane sun fara ganin illolin wannan takin, especially a irin inda fadamu suke ko kuma ake noman rani. Zaki ga kasa ta lalace, wata kanwa kan wata gishiri-gishiri duk ya taso kuma duk illar takin. Takin nan kuma yakan shiga ruwa ya gurɓata ruwa, har hasali ma ya kasance, for example, mu a nan yankin an fara gano cewar illar takin nan da kuma illar waɗansu abubuwa wanda feshi da muke yi ya bayi da cewa kifaye sun fara cin wannan al'amari, kuma mutane suna cin wannan kifayen ya bayi da cewa an fara samun ƙarin ciwon koda. Saboda haka wannan ba ƙaramin illa bace.
To ina fitin sababbin dabarun noma masu tsafta?
To sababbin dabarun noma da ake fito da su a wanda Bature yake cewa organic farming, mu dama shi muka gada, shi muka iya dace. To sai ya kasance shi kuma yanzu yake waiwayowa, yake dawowa kan wannan abincin da aka samar ta wannan yanayin. Kusan a Turai yanzu sun fi kowanne tsada, saboda su ne wanda an san cewar suna bin jiki, suna ba wa jiki abin da yake bukata, kuma ba sa gurɓata jiki, kuma ba sa gurɓata muhalli. Saboda haka ina ganin irin waɗannan ya kamata waɗannan dabarun a ci gaba da samar da su, gwamnati da masana a haɗa hannu da ƙarfi a sanar da manoma a fara kallon irin waɗannan dabarun. Asali ma yanzu ne ma ya kamata a ce mun fara waiwayar wannan al'amari, domin ana harsashen cewar sinadaran yin wannan takin kusan suna zuwa ne daga ƙasan da ake yanzu yaƙe-yaƙen nan, daga Russia, daga yankin Ukraine, ga farashin taki mai gagar talaka. To yanzu ne ya kamata a ce talaka kuma ya dawo, ya waiwayi waɗannan sababbin dabaru ya kamata a ce an samar, domin ya kasance an yi maganin shi wancan al'amarin, kuma a kwalliya ta biya kuɗin sabo.
Professor, wai shin taki yana canja ɗanɗanon abinci?
Wanda ya saba ya taso abin ni ya saba da wanda ake noma da takin zamani, ba zai bambance ba. Amma wanda yake karkara ya gajiya ya ga yau zai iya bambance wannan ɗanɗanon. Ai kamar misalin daka ne na yaji, ku mata kun fi sanin wannan dakan hannu yafi abin da aka markaɗa na yaji.
A wani bangaren kuma abokiyar aiki Baraka Bashir ta tattauna da Nasrin Al-Amin, shugabar Surge Africa, wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar fahimtar da manoma dabarun noma na zamani mai tsafta domin rage amfani da ingantattun iri domin tabbatar da tsaftar yanayi.
Aikinmu da yana focusing on kaman policy advocacy, kuma muna yin activities da ya danganci media, sai kuma muna yin community engagement mai kaman ilmantar da su akan abubuwan da yake faruwa. To a wannan areas din muke aiki.
Ilmantar da su kaman misali
akan abin da ya danganci noma da canjin yanayi da rashin ruwa da irin waɗannan itatuwan da ake seeds din da ake kawowa da abubuwan da ya danganci dai yadda za su ringa noma, ba za su samu ƙarancin harvest ba. Mun jaridu muna training din su ne akan yadda za su ringa kokari suna saka maganganun da ya danganci canjin yanayi da kula da muhalli a cikin rahoton su. Saboda in kika lura za ki ga akwai issues da yawa da ya danganci mata, yara, politics da zaki ga ana magana, amma da wuya kiji zancen muhalli. So muna son ya zama mun yi training din students prioritizing din waɗannan issues din in suka tashi report.
Kin daga ina kuke samun tallafi?
Muna samun tallafi daga international organizations kaman Global Green Grants, sannan kuma locally ma akwai mutanen da suke donating to us.
A wannan shekaru biyar din da kuka fara, shin wani tasiri kuka samu tun daga lokacin da kuka fara ku sama akan abubuwan da suka danganci muhalli?
To gaskiya kaman communities da muke aiki da su, zaki gan akwai wani activity ko wani practice da suke wanda is not good to the environment, zaki kika sun yi kokarin suna daukan shawarwarin musu building up on nasa practices, and then they reach out to us and akwai issue kamar na environmental issue, zaki they always reach out to care okay me zasu yi a zasu yi, to gaskiya a wannan aspect din mun sami cigaba sosai. Ake
bani misali
sani na wasu sosai, akwai kauyukan da muka yi aiki da su a tofa zaki ga kamar suna amfani da irin improved seeds din nan, amma kuma baya musu wani harvesting yanda suke so, to sai muka ce musu instead of ringa amfani da improved seeds suna amfani da fertilizer, they can opt for organic manure, kuma muka musu providing organic manure din, muka musu providing training, sannan kuma muka ce instead of wannan hybrid seed din su amfani da local indigenous seeds din mu.
Ina samar da irin noma ne
wani lokacin amma ba sosai ba, amma kuma irin noman da muke samu ba irin na tura bane ko na company,
shi ne zan ce na san yawanci waɗanda suke rajin mahalli ba su yarda da improved seed
mu ma ba mai, amma saboda dai mutum ma kar ya ce ba shi da irin ne sai mu mu baka local one din.
Mai sauraro, iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.